أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 24 da watan Rajab shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 24 da watan ɗaya shekara ta 2025 Miladiyya. Za mu ci gaba da karatun littafin mu Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Amin. Muna cikin Kitabut Tahajjud, wannan shine darasin mu na 172. Muna cikin Kitabut Tahajjud, littafin Tahajjudi. Za mu tashi ina gaba bi na 33 ne. Ko da bi ne, babu man lam yusalli duha wa ra'ahu wasi'an. Babu na 32 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu man lam yusalli duha, babu da ke bayanin wanda bai sallaci wallaha ba, wa ra'ahu wasi'an, yaga lamarin akwai yalwa cikin shi. Ma'ana yaga wanda suka ga cewa ba wajibi bane da yin da bari duk ɗaya ne wajen babu zunubi, dan nafila ce. حديثي ندبو إلى الإلى سبع إندبوك والإمام كتش حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي الزئب عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة كتش ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح صبحة الضحى بنقى النبي صلى الله عليه وسلم ينا إن نافلة نافلة والله صبحة بمعنى النافلة ينا إن صلى والله وإني لأسبهها نيكم إنا نافلة تتا ma'ana ta gaba annabi alaihi salatu wassalam yana yi amma kuma tace ita tana nafilantar ta ina anan gurin mahallu shahir kyalala ne a cikin wannan kin ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bata ganshi yana yi ba bai haƙi yake cewa al-hafiz Allah mishi rahama yace wa indi wallahu a'lam anna al-murad bihi ma ra'aytuhu dawa ma alaiha abinda aisha take nihi Allah shine mafi sani inji bai haƙi tana nihin cewa ban gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nace akan ta kullun yake yi amma dan wallahi ai mun ga hadisi jingim sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to amma a ce kuma annabi ta ce ba taba ganin shi ba yana yi tana nihin dawama ala wajhi dawam inji bai haki ai da dawamu alaiha wa inni lu usabbihu ni zan ci gaba da nafilanta ta tana nihin udawumi alaiha ni zan ci gaba da yin ta a fuskar dawama haka nan da take cewa ma ahadasu nasu shay an ta anil mudawama alaiha mutane ne suka kirkiro ta tana nihin dawama akan wallahi ba wai asalin ta ba gaba daya kaga kenan daukan nusus na malamai da magabata akan yadda suke shi zai baka kyakkyawar fahimta akwai inda Aisha kyarar ma take cewa wannan wallahi bid'a ce mutane suka kirkiro ta tana nihin dawama akan ta har kullun ba yi kyararun ba nan ba ga hadisi wajen 17 suke tabbatar da suyuwa shar'antuwa sallar wallahi mun gansa nan Bukhari ya kawo jiyawa ciki yace wa fil hadisi salifi wannan magana ta bai haki a cikin as-sunan al-kubra ya kawo wanda lam yu'allif mislahu fi babihi ba ai kama al-kubra ba wa fil hadisi salifi a cikin hadisin da ya gabata isbat fi'liha akwai tabbatar da sallar wallaha dan cewa in ya fito daga wannan min magibihi mun gani cewa annabi in ya fito daga bulaguran shi yana yin wallaha wannan Jabir ibn Abdullah ya rawaito wannan da Ka'ab ibn Malik daga annabi alayhi salatu wasalam duk hadisan su kuma a Bukhari hadisin ta take cewa yusalli arba'an wa yazidu ma sha Allah kaga ita da kanta hadisin muslim take cewa raka'a hudu yake sallar wallaha kuma wani lokaci yana ƙara abin da Allah ya so kaga kenan tabqa da warwara kuma can ta ce bai taba yi ba ita ba taba ganin shi yana yi ba tana nihin dawama wa huwa dalun ala sayati tawil almazkur yace wannan shi yake nuni ingancin wancan fasarar da aka yi cewa dawama take nihi da ta kore kin wa kad bayyanatil illa fi tarkihi almudawama alaiha ta bayyana illa da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana dawama akan ta ta gaya mana ta ce wa in kana la yada'u al-amalu huwa yuhibbu an ya'malu khashyata an ya'malu bin nas fa yufrida alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yana son ci gaba dawama akan wani aiki saboda tausaya ma al'umma shi sai ya ki dawama dan kai dawama a wajabta musu ka wani yaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawama akan in wallaha yayi tunanin kasala ce la annabi alaihi salatu wasalam wanda yake kwana sallah har kokorin shi yana tsagewa wallahi ta dan lokaci kadan dawama akan ta zai gagare shi ba gagare shi yayi ba saboda tausaya ma al'umma shi kada ya dawama a wajabta musu kuma su kasa wa zahaba qaumun min as-salafi anna hatu salla fil ayyami duna ba'd wasu sun tayi cikin magabata cewa ya kamata sallar wallahi a riƙa yin ta wani lokaci ba lokaci ba kada a dawwama sun yi hujja da hadisin Aisha da take cewa la illa an yi amin magibihi bai sallar walha sai in ya huto daga bulaguran shi adiya ya rawaito daga Abi Sa'id yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha har muna cewa ko dai bai ya barta ba in ya barta kuma sai mun rika cewa ko dai bai ya koma ba gare ta kin ga wannan Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Ahmad sahihin hadisi ne inda akwai adiyatul awfi a ciki wanda yana da rauni Ibn Abbas yake cewa yusalliha yawman wataran yana sallatar ta wa yad'uha asharata ayyam kuma sai wajen kwana 10 ma bai yi ta ba Abdullah dan Abbas kenan kage yake nuna cewa ka a dawwama akan ta a wannan ruwayoyin wa kan ibn Umar la yusalliha ibn Umar bai sallatar ta Abdullah dan Umar fa iza ata masjid Quba as-salla idan yazo masallacin Quba anan ne zai sallace ta wa kana yatihi kullu sabtin kowace asabar yake zuwa ziyartar masallacin Quba kamar yadda yake al'ada ce ta Annabi alaihi salatu wasalam bai haƙi ya kawo asarkin shi a cikin shu'abil iman daga Ibrahim yake cewa kanu ya karahuna an yi hafizu alaiha kal maktuba malamai suna kin mutun ya dace akan sallar wallaha kamar sallar farilla wa yusalluna wa yad'una magabata suna sallata ta kuma suna bari ba kullum ba su dawama akan ta kenan ka gani wannan idan mun nura yan uwa yana nuna mana akasin abin da mu a jahiliya muka tahi akai cewa duk wanda ya fara ta bai bari kamar wajibi ne kuma sai sahi wasu koyudu da aka samu da basu da alaka da abin nan shar'antuwar ta kaga akasin abin da malamai suka tahi ne cewa abin da ya kamata mutum ya rika yin ta kuma wani lokaci ya bari kai ya dawama akai asar in yana cikin musannaf na ibnu abi shayba cikin kitabus salawat babu man kana yusalli duha wa an sa'id ibn jubair an amso daga sa'id ibn jubair kace anni la ada usalata duha ni ina barin sallar wallaha yace wa ana ashtahi hadda ina sha'awar ta sosai makhafatu an araha hataman alayya amma gudun ka inganta cewa wajibi ce a gare ni shi yasa nike barin ta shi ma asar in shi yana cikin musannaf na al-imam ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala kenan kaga wannan yake nuna mana magabata da dama wasu suna barin sallar wallaha gudun kasu wajabta ta ko kuma kada ya zamana su maida ta abu ne na kullun yana so mutum ya kasance yana yin ta amma ba ya zamana ba kullun ne zai rika yin ta ibn al-imam ibn hajar yake cewa wakila wasu suka ce wajen hada kan wannan hadisan saboda mukhtalaful hadis ne an samu wancin ta tabbatar kuma a wannan ta kore ita Aisha Allah rada ita yace ya hatamila an takunu nafas salatu duha al-ma'huda hina iz minha aytun makhsusa bi adad makhsus abinda tana yiwa ya kasance Aisha ta kore sallal wallaha da wata siffa ke bantatta kamar yadda aka saba cewa shi alaihi salatu wassalam yana sallata ta ne idan ya huto daga wani bulaguro ba da wani adadi ke bantacce ba shi yasa tace yana sallatar ta raka'a hudu kuma yana ƙara abinda Allah ya so eh hadisu Aisha ibn Hajj tambihun hadakarwa hadisu Aisha yadullu ala da'fu ma ruwaya hadisin Aisha yana nuni akan raunin abinda aka rawaito cewa sallar wallaha wajibi ce ga Annabi alaihi salatu wassalam wasu malaman sun lissawa ta cewa daga cikin khasa'is na Annabi alaihi salatu wassalam wajabtu sallar wallaha amma wannan bai tabbata ba cikin hadisi sahihi lahiyayye magana ce ta al-Imam al-Mawardi cikin littafin shi al-Hawi cewa ya wazabta akan ya lazimta akan ta annabi ya nace akan ta tun bayan da aka yi fatahu maka har zuwa rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana al-Imam al-Mawardi Allah mashi rahama ya kawo ta cikin al-Hawi amma ya ce abinda zai warware mishi maganar shi abinda Muslim ya kawo daga Ummu Hani take cewa annahu lam yusalliha qablu wala ba'd bai taba sallatar ta ba kafin fatahu makka da ma fatahu makka kaga nan ya kore a ce khususiya ce gare shi wannan da sauran bayanai da malamai suke kawo a kalkashin ta babe na gaba babe na 33 babu salatu duha fil hadari baban dake bayanin sallar wallaha a zaman gida qalahu itban ibn malik anin nabi al-imam al-bukhari ce itban ibn malik Allah ya rada shi ya hudu hakan kin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ya hikaito sallar abun nan wallaha a zaman gida ya kawo shi al-bukhari mu'allaq hadisi na 1178 al-imam yake ce haddathana muslim ibn ibrahim akhbarana shu'ba haddathana abbas al-juwairi huwa ibn faruq ana abi usman an-nahdi an abi huraira ta qala ausani khalili bi salasin yace badadai na ya mun wasiya da salasin da abubuwa guda uku badadai shine wanda ka bashi soyayya ta karshe wanda babu wata sama da shi shine Allah madaukin sarki ya rike Annabi Ibrahim badadai Annabi alayhi salatu wassalam kuma yake cewa shi ba zai rike wani badadai ba dan Allah ne badadain shi ma'ana babu wani san wani wanda yake ma so na kololuwa na karshe wanda zuciyar shi ta cika ta tumbatsa da san shi sama da Khalil kin shi shine Allah yace badadai na ya muni wasiya da abubuwa guda uku la adahunna ta amutu kada in bar abubuwan nan guda uku har in mutu sawmu salasati ayyama min kulli shahr azmun wata uku a cikin kowanne wata shine ayyamul bid wa salatu duha da kuma sallar wallaha wa naumin ala witrin da kuma in yi barci akan witri wannan abubuwan guda uku inji Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya muni wasiya ka in bar su har in mutu hadisi na gaba na 1179 al-imam yake cewa haddathana ali ibn al-ja'ad akhbarana shu'ba ana anas ibn sirin qala yake cewa sami'tu malik ibn anas al-ansari qala yake cewa qala rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin al-ansar yake cewa wa kana dakhaman mutum ya kasance kato ne lin-nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la astadiu salata ma aka ni ban ni iya yin sallah tare da kai fa sana al-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'aman sai ya aikata ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci fada ahu ila baitihi ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gidan shi kenan saboda girman jikin shi irin dogo tsayi wannan da za a yi kiba ce da ta wuce misali ba iya ba yayi abinci ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam gidan shi wanda da halahu darfu hasirin bima sai yayye hama gehen tabar mashi da ruwa tabar mun da za a yi sallah ya mata yayye shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai hau fa salla alaihi raka'atayn yayi sallah raka'a biyu wa qala fulan ibn al-jarud li anas wani dan bujarud yace ma anas akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wallaha fa qala yace ma ra'aituhu salla ghayra zalika al-yawm ban taba ganin shi ba yayi sallah in ba a wannan munin ba kenan kaga shi ma nan ya kore tabbatuwarta duka dawama suke ne a cikin wannan hay babe da aka kawo al-imam al-bukhari da hadisan bi da ya kawo ibn al-mulaki yace fihi fadilatu salati duha wal hasu alaiha cikin wannan akwai farala ta sallar wallaha da kuma zaburarsuwa akan ta wallaha ce wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi a gidan shi wa anna harakatani kuma cewa ita raka'a biyu ce wa siyamu salasati ayyama min kulli shahr da kuma azmi na wata uku a kowanne wata wanda ya faɗa cikin hadisin Abi Huraira wal witr qabla an-nawm da kuma yin witri kafin ayi barci ho mahmulun ala man lam yastaqi za akhiril layli wannan ana daukan shi akan wanda ya je ya dauka akan cewa karshen dare ba zai iya tashi ba kenan wanda ya ga cewa karshen dare ba zai iya tashi ba shi ake ma muhadaba kan cewa to kai ta tinka hin kai barci fa in amina fa ta'khiru afdal idan ya amince yana da tabbas in cewa zai iya tashi to ya jinkirta ta shi yahi ta kai ta karshen dare saboda darajar lokacin saboda hadisi sahihi wantaha witruhu ila sahab witrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karshe ne zuwa ga asuba kenan kaga wannan kyarara yayi nunin cewa har zuwa asuba alayhi salatu wassalam yake kai witrin shi anan al-imam al-hafiz ibn hajar ayyamahullahu ta'ala yake cewa wa qawlu abi huraira hadha la yu'arduhu ma taqaddam eh misani yan uwa hadisan annabi alayhi salatu wassalam tun babu sanin babu karanta mukhtalifal hadis yana cikin matsala zai ta gamuwa da matsaloli cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ma da cewa da marhalar majistar ake yin ta wanda muke master da ita sun ga yadda ake yin ta to wannan sanin mukhtalifal hadis din in babu shi matsalolin da zakai ta gamuwa cikin hadisan an cin karo da juna za a yi tai ko ba yadda zakai warware cin karo da juna yanzu muka wuce Aisha kyarara ta ce annabi sai taba yin sallar wallaha ba kuma ita ce tace mana wallaha shi hukudi ce ma yake yi wata ran kuma ya kara kuma magana ta fito daga bakin mutum daya ya tabbatar kuma ya kore amma kaga da akai taujihi mai kyau kai ka gane me ake nihi dawama take koriya ba har kullun ba to shi ma nan gurin ga cin karo da juna a cikin wannan hadisin akwai ikhtilafi yaya Abu Huraira yake ra annabi da cewa khalili badadaina bayan annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zan rika a matsayin badadai sai Allah kuma shi gashi a cikin shi badadaina to dole akwai magana ana yace walau kuntum muttakhizan khalila lattakhaztu Abubakar annabi ce da ina rika wani a matsayin badadai da Abu Bakar zan doka matsayin badadai to kuma ya akai bai riki kowa badadai ba Abu Huraira wa bashi lasisin ya rika ce ma Annabi Khalili bayan ku Annabi ya ce ba wanda isa in rike shi Khalili har Abu Bakar ya akai kuma shi ya kira shi da Khalili yace li annal mutani'a an yattakhiza huwa sallallahu alaihi wasallam khalilan lil akas yace anan abinda za a ce abinda Annabi ya hana shi karan kan shi ya riki wani matsayin badadai ba wani ya rike shi ba kenan Abu Huraira shi ya tabbatar da cewa ya rike Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin badadai kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zan iya ma soyayya ta ƙarshe a cikin ɗan adam kenan bai hana kuma wani shi ya mishi soyayya ta ƙarshe a cikin ɗan adam kenan abu hurairah bada ɗayan taka ta fito daga wajen shi ne ba daga kila tarafaini bane balle a samu ikhtilafi yace wala yaqalu innal mukhalala la tatimmu hatta takuna min aljanibayn ba za a ce ba kuma mukhalala dama ba ta bai yiwa a ce ta kasance sai ta huska biyu dan zan mu iya cewa inna ma nazara sahabi ila ahad aljanibayn fa adlaqa zalik ya kasance shi sahabin ya kalli janibin guda ne sai yayi itlaqin wannan ma'ana baka ce ba ai annabi tunda bai riki kowa badadai ba abu huraira kai ma bai kamata ka rike shi matsayin badadai ba dan badadain taka he ya kasance ta kowane bangare kana ma mutun yana maka wannan ko ba haka nan bane tana iya kasancewa alkhulla ta kasance ta bangaren mutun daya ta bangaren wancan ne shi daya amma kuma shi wancan matsayin da rukun da yake maka soyayya bata kai wa matsayin badadan taka ba yace fa adlaka wannan shi abu huraira ya kalla sai yake talaki yake kiran shi da khalili aura allahu arada mujarradu suhuba aw almuhabba ko kuma abu huraira kaw mujarradin soyayya yake so ko kuma al abun nan almuhabba dan saboda kamar yadda malamai suka tabbatar matsayin so hawa hawa ne to matsayin khulla babu wanda za a dauka a cikin babin aqida masalan kana son wata mace ba ka ce mata ba khalilati wannan matsayin ba a ba kowa shi a cikin babin aqida sai Allah ba a ba wani dan adam wasu matakai na kasa ma ka bada shi dai ƙarya mataki na kusa da khulla ma in aka bada shi ga wani dan adam sai dai ƙarya mujamala amma ba tabbasa ba hakika ba to balle khulla wanda annabi alaihi salatu wasalam shi yasa nuna cewa babu wanda zai rika a matsayin badadai sai Allah madaukin sarki sai na gaba na babu na 24 34 al-imam yake cewa babu raka'ataini qabla az-zuhur baban da yake bayanin raka'a guda biyu kafin az-zuhur hadisi na 1180 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana sulaiman ibn harb qala haddathana hammad ibn zaid an ayyub an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa hafistu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at na harrace daga annabi sallallahu alaihi wasallam raka'o'i guda 10 raka'atayn qabla az-zuhr wa raka'atayn ba'daha wa raka'atayn ba'da al-maghrib fi baytihi raka'a guda bi ba maghrib a dakin shi wa raka'atayn ba'da al-isha'i fi baytihi da raka'a bi bayan abun nan ita ma a dakin shi wa raka'atayn qabla salati subhi yace kanat sa'atan la yadkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wannan yudkhal sa'a ce wanda ba a shiga wajen annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda Allah madaukin sarki ya hana hadisi na 1181 al-imam yake cewa haddathani habsa annahu kana idza azana almuazzin yake cewa ba al-imam al-bukhari ba ibnu umar yake cewa ya kasance idan mai kiran sallah yayi kiran sallah wa dala al-fajr al-fajr yahto sallah raka'atayn sai yayi sallah raka'a biyu hadisi na gaba al-imam yake cewa na 1182 haddathana musaddad haddathana yahya an shu'ba an ibrahim ibn muhammad ibn al-muntashir ana abihi ana aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhur ya kasance bai barin guda 4 raka'a guda 4 kafin az-zuhur wa raka'atayn qabla al-ghadati da raka'a guda 2 kafin sallar asuba yace taba ibn abi adi wa amri an shu'ba wannan hadisi da al-imam al-bukhari ya kawo duka ya kawo su ne saboda tabbatar da raka'atayn qabla az-zuhur kawo shine mahallin shahir din da yake so raka'a guda 2 kafin az-zuhur الامام الترمذي يا رويته ده الامام النسائي cikin hadisin Mughirah ibn Ziyad ibn Abi Rabah daga Aisha marfu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dangance da salloli rawatib yace gaba ɗaya ma man sabara al-sanatay 10 raka'a duk wanda yanna ce akan yallazumci sabara da cha yallazumci raka'a guda 12 cikin dare da wuni zai shiga aljanna sai Annabi ya zano su yace arba'in qabla az-zuhr wa raka'atayn ba'da raka'a guda 4 kafin az-zuhr da raka'a bi bayanta da raka'a guda 2 bayan magharba da raka'a bi bayan lisha da raka'a bi kafin al-fajr kafin as-subah Tirmizi yace hadisun garibun min hazal wajh Mughirah ibn Ziyad qarat kulli ma takallama fihi ba'd ahli al-ilm min qibal hifzihi wasu malaman hadisi sun yi magana akan shi ta bangaren har da shi ba adalcin shi ba al-imam an-nasa'i yace haza khada'un wannan kuskure ne tana yiwa yana nihin ambasa ta bin abi sufyan fasaha fa sai yi tasihifi yace ambasa daga ummu habiba marfu'i man salla fi yawmin wa laylatin 12 raka'a abana Allahu lahu baytan fil janna yace arba'un qabla az-zuhr har zuwa karshen hadisi wali muslim daga muslim yace daga hadisin shaqiq ibn abdullah yace na tambayi aisha gami da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam gami da nafil filin shi tace ya kasance yana salla cikin gidan shi qabla zuhur arba'an kahin azhar hudu sannan ya huta zuwa ga mutane yayi musu sallah sannan sai ya shigo sai yi sallah raka'a guda biyu har karshen hadisin Tirmizi yake cewa a ruwayashi qabla zuhur raka'atayn kahin azhar raka'a bi ba hudu ba kenan kuma yace sahihi ne wal awwal huwa al mashhur amma na farkon shi ya shahara daga ruwaya Aisha akwai dan sabani ma'ana wajen adadin a cikin sunan Tirmizi ta wannan huska yake cewa kana iza lam yusalli arba'an qabla zuhur sallahunna ba'da ya kasance idan bai yi sallah guda hudu ba kahin azhar sai yayi su bayan ta summa qala sannan Tirmizi yace hadisun hasanun garib hadisi ne hasan kuma garib ne malamai sun yi sabani cikin tanaffur qabla zuhur wa ba'da saboda wannan sabani ne Bukhari ya kebance ta da babi guda mai zaman kanshi ita kahin ta ita ratib kinta cikin nafila kahin azhar da bayan ta yazo cikin hadisin Aisha abinda muka ambata da hadisin Ibn Umar wanda aka ambata harkon babe cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a bi kahin ta raka'a bi bayan ta Ibrahim yake cewa mina sunnatuna daga sunna arba'un qabla zuhur raka'a guda hudu kahin azhar da kuma raka'a bi bayan ta wannan kuma shi ma yace sunna ne Ibn Abi Shayba hudu asar kin shi Al-Imam Tabari ya daidaita ruwaya guda biyu duka yace ta inganta yace wa anna kullu minhuma sahih ko wannan ya inganta al-arba'u fi kasiri ahwalihi ma'ana raka'a hudu kahin azhar shi annabi yahi yawaitawa wa raka'atayn fi qalilihi raka'a bi kuma kadan kin abin da yake aikatawa ne yace idan lamarin ya kasance haka ne to mutun yana da dama yana da zabi kahin azhar yayi wanda ya dama ko biyun ko hudun dan duka nafila ce Allah ya zaburar da mummunai zuwa ga su nemi kusancin shi da yawan nafil fulu daidai gurgudan iyawarsu ko wanne aikata alkhairi ne yace wa salatu ba'da zawali wa qabla az-zuhri sallah kahin zawali da kuma bayan az-zuhr ta kasance ta adlu bi salatil layli fil fadli tana daidai da sallar tsayuwar dare wajen farala da daraja kahin az-zuhr da bayan az-zuhr in kana da dama kai adadin da ya wuce wannan ma lokacin yana da kimar dare me yasa saboda lokaci ne da kowa ya shagaltu kowa ya shagaltu shi ko duk ibada lokacin da ya zama na an shagaltu da ta hi tsare ta hi kima ba mun ga zikirin kasuwa ba da Annabi sallam ya kawo yace duk wanda ya je a bashi lada miliyan guda a kankare mishi zunubi miliyan guda a dauka daraja shi da wadatta so daya wannan doguwar addu'a me yasa da saboda kasuwa ba Allah gaban su kowa harkar duniya ce yake to kai in ya zama na a cikin gurin da kowa duniya take gaban shi kan riki zikirin Allah yana nuna akan jajircewa da kuma tuna Allah ka ha'a wannan gurin da kowa ya shagalta da shi ya mance da shi shi ne hikima kuma gida ne na shedan to wanda ya zama lokacin yana da kima sai nafila a lokacin take da kima jama'a da dama sun rawaito wannan daga salaf Ibn Qudama al-Hanbali yake cewa ratiba a wajen su shine kahin azhar raka'a biyu da raka'a biyu bayan ta yayi hujja da hadisin Ibn Umar wannan da muke tare da shi Shafi'i yace shi raka'a hudu ce kahin azhar sahibul bidaya mai al-bidaya na al-Imam al-Hanafi babban malamin Hanafiya yace arba'un qabla hasu a Hanafiya hudu ne kahinta raka'a bi bayan ta azhar kenan duka ake magana yayi hujja shi kuma da hadisin Aisha cike dake cikin wannan baban da hadisin Ummu Habiba wanda Tirmizi ya hudo shi ya inganta shi daga gare ta take cewa duk wanda ya salla raka'a hudu kahin azhar da raka'a hudu bayan ta Allah ya haramta mishi wuta wanda Tirmizi ya hudo su kenan kaga in biyin aka in aka yi da hudu kahinta da bi bayan ta wata sunna ce da wani ladan ta daban in aka yi bi kahinta bi bayan ta wata sunna ce da wani ladan ta daban in aka yi hudu kahinta hudu bayan ta kowanne kuma hadisin da yazo ladan shi da manyan wada yace hasanun sahihun garib arwaya Abu Dawud yake cewa daga haka Ibn Majah ta hadisin Abi Ayyub marfu yace arba'un qabla az-zuhr laysa fihinna taslimun taftahu lahu abwabu sama raka'a guda hudu kahin az-zuhr wanda ba sallamewa tsakanin su a yi su a game ana buda musu kohohin aljanna wanda al-Imam Ibn Majah hudo shi da sunan Imam Abu Dawud Tirmizi yake cewa daga Ali ya kasance yana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah kahin az-zuhr raka'a hudu bayan ta raka'a biyu yace abu ne mai kyau inji Tirmizi yace kuma akan wannan aikin galibin sahabbai suka tahi akai da wanda suka zo bayan su sun zabi cewa mutun ya sallaci kahin az-zuhr raka'a hudu ita ce magana Sauri da Ibn al-Mubarak da Ishaqa Sa'id ibn Mansur ya kawo cikin sunan in shi yake cewa wanda ya salla Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla qabla az-zuhri wanda ya salla kahin az-zuhr raka'a hudu ka annama tahajjur min laylatihi kamar ya kwandare yana tahajjudi ne wanda ya salla ya sallace su bayan lisha kana kamisul hun da laylatul qadr kamar ya kwandare ya samu kiyamul layli da dare laylatul qadr arwaya Tirmizi yake cewa daga Abdullah ibn Sa'ib kaga saboda wannan sabanin da hadisai da yawa kan sunna ta nafila kafin azhar da bayan ta sun ci ayi bahasi akan su shi yasa bukhari ya kulla babi akan su duk da ta shiga da cikin sunanun rawatib amma ita he ke bance ta da babi yake cewa innaha sa'atun sa'ib ibn abdullah ibn sa'ib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu bayan rana ta gushe kafin azhar sai yace sa'a ce wanda ana bude kohohin sama sai nake so a daukaka mana aiki nagari kuma babu kamar sallah Tirmizi yace Hasanun Garib wa fil babi an Ali zuwa karshe walahu yana da hadisi daga hadisin Umar ya dauka kashi hadisi ne marfu'i arba'un qabla az-zuhr ba'da az-zawali tusaw bi misluhunna min salati sahal raka'a guda hudu kafin az-zahar bayan rana ta gushe kuma abin da sauki da laywalwa tun daga gushewar rana har zuwa kafin as-sallati az-zahar in kai hudun wannan kwatan kwacin ta yace min salati sahar sallah asuba kamar ta kwankana dare har sahi fa laysa shay'un illa min sabihillahi tilka sa'a babu wani abin da yake ma Allah tasbihi a wannan lokacin sannan sai ya karanta cewa yace tafayu izlaluhu an yamin wa shamailu sujudan lillahi kaga kulluha summa sannan qala sannan yace hadisun garib hadisi ne garib to qurtubi na malikiya yace malamai sun yi sabani halil fara'id rawatib masnuna aw laysa laha sin sallulun farilla suna da rawatib kin da aka samu su ko basu da yace jumhurun malamai sun tahi akan cewa suna da rawatib wanda suke tare da kowace farilla tana da malik ya tahi akan magana shahararriya gare yace babu wata rawatib a cikin su wala tawqita ada rak'atay al-fajr babu wata nafila mai lokaci banda rak'atay al-fajr duka wannan ya kawo ni saboda kiyaye janibin farilla amma hadisi sun inganta kamar yadda muka gani yace amma ba wai yana nihin ba cewa ya hana ayi tadawi ya a mutun yayi tadawi in shi iya yadda yaso amma a ce suna da alaka ne da wannan sallolin na farilla alika su a ce rawatib ce ta azhar rawatib ce ta al-asr wannan shine malik yake inkari amma ka sallata ka ko nau ka ga dama yace malaman iraki na malikiya sun tafi akan san yin ruku'u kafin azhar nafila kafin azhar wasu kace haka al-asr ma haka nan bayan magriba kamar yadda yazo a cikin al-mufhim na al-imam al-qurtubi al-maliki rahimahullah ta'ala e babe na gaba babe na 35 ne ko babu salati qabla al-maghribi baban dake bayanin sallah kafin magriba sallan nafila kafin magriba al-imam al-bukhari yace hadisi na 1183 haddathana abu ma'mar haddathana abdul waris an al-hasan al-husaini an ibn burayda qala yake cewa haddathani abdullah al-muzani an an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla salati al-maghrib kuyi sallah kafin sallan maghriba sallan nafila qala fi salisa a hada ta uku yace liman sha'a ga wanda yaso yace karahiyata an yatakhizan nasa sunna gudun kan mutane su dauke ta matsayin sunna ce hadisi na 1184 al-imam yace haddathana abdullah ibn yazid qala haddathana sa'id ibn abi ayyub haddathani yazid ibn abi habib qala sami'tu marsal ibn abdullah al-yazani qala ataitu uqbata ibn amir al-juhani nazo ma uqba ibn amir al-juhani nace mishi ala ujibuka min abi tamim shin bazan baka abun mamaki ba daga abi tamim yace yarka rak'atayn qabla salati al-maghribi yana raka'a guda bi kafin sallan maghriba fi ne wannan abun ban mamaki sai uquba ce in kunna nafa'aluhu ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai zo maka da abun mamaki ba haka muke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam qultu sai nace fa ma yamna ukal an to kuma kai me ya hana kai yanzu ba kai shi muka gani kawai yake yi qala sai ce ashugul shagali ba dan haramcin su ba ko ba dan an hana ba dan ko busu zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina shagalce lokacin yake zawwa wannan sune hadisi guda biyu da ka wanda yake tabbatar da raka'a guda biyu kafin magriba amma ga wanda yaso al-imam ibn al-mulakin al-hafi yake cewa idza taqarrara zalika faqtalafa salu fi tanaful qabla al-maghrib fa ajazahu da'ifatun min as-sahaba wa at-tabi'in wa al-fuqaha wa mimman fa'alahu ubay ibn ka'b wa abdurrahman ibn auf wa sa'id ibn wa sa'ad ibn abi waqas yace to idan wannan ya tabbata ka sani cewa malaman salaf magabata sun yi sabani gami da nafila kafin magriba wasu jama'a da dama cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqhu sun halittata daga cikin masu aikatawa akwai Ubay ibn Ka'ab sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Abi Waqas duka suna yin su Humayd yake cewa daga Anas na gansu ra'aytum idza azana al-mu'azzin idan mai kiran sallah ya kiran sallah na magruba ya fitar dunu sawari fa yusalluna sai su rigai kingimishi kan masallaci sai su yi sallolin wannan guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa adraktu as-sabar da tabi'i ne adarakta ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalluna inda kullu ta'zin, na gamu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin nafila a wajen bayan kowanne kiran sallah. Daga an yi kiran sallah tsakanin magariba, me yasa a nan gurin kan mutun ya cakuda ya ga cewa ai an ce babu sallah ta bayan rana ta bayan la'asar har zuwa faduwar rana? Yau ai nan ake magana lokacin haramcin ya wuce, rana ta fada haramci ya kauce, haramcin dama daga bayan la'asar har zuwa wancan lokacin ana gab da faduwar rana dan shedanu suna sujada a kafan shedan. To daga rana ta fada haramcin ya kauce, lokacin magariba ya shigo, to an yi kiranta kafin a yi ta ne ake magana wannan nafilfilin guda biyu. Jahilci ne duk abin da ya kasance mutum bai da sanin. Kaga dai Bukhari babu guda ya kulla a kansu, ya kawo hadisi kuma har biyu wanda suke ba kura ko daya. Hasan da Ibn Sirin yarka'ani qabla al-maghrib, suna wannan raka'o'in guda biyu kafin magariba. Kaga an kare da sahabbai sai tabi'ai. Kuma wannan ita ce magana Ahmad da Ishaqa, hujja a gare su hadisin muzani ya ce liman sha'a ga wanda ya so, wa mimman kana la yusalliha, wanda basu sallata ta. Kuma cikin magabata Ibrahim an-Nakhai yace Abubakar bai sallace ta ba, haka Umar, haka Usman, suma basu sallata ta. Ibrahim yake cewa huma bid'o'i ne. Kaga shi abin da ya tahi akai. Wa qala yake cewa yana daga cikin manyan zababbun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a Kufa, Aliyu da Ibn Mas'ud da Huzaifa da Ammar da Abu Mas'ud suka bani labarin marra maqam kulluhum, wanda ya hango su duka. Yace fa mara adu min salli qabla al-maghrib, bai gaba kowanne daga cikin wa'annan sahabban suna sallah kafin magharib. Dan hatta tsakanin sahabbai an yi sabani ne akan ta, ba sabani bane na yau. Wanda wa huwa qawlu Malik, ita ce maganan Malik wa Abi Hanifa da maganan Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i, magana suke nan kan cewa su ba za a yi ta ba, sun tahi akan hani. Abin da yasa dan saboda tahawun Malikiya gaba ɗaya sun tahi akan haka, shi yasa in mutun yayi ta zai zama na bakon abu ne. Busa san ba da wannan dukkan abin da mutun ya kasance khilafil ma'ahud aka kawo mishi, shi akwai matsala sabanin abin da ya sani kuma karanta shi yayi, to akwai matsala. Shi yasa al-Imam Malik dukan su da kai hujja, da sahabban wanda suka je suke yi, magabatan da suke yi suna da hujja daga cikin sahabbai, wanda basu yi suna da hujja daga cikin sahabbai. To wannan alal aqalli mutun in ya san wannan sai ya san cewa wani sabani ne wanda yana da asali yana da tushe. Sabanin da yake da asali yake da tushe tun daga sahabbai, rashin sanin ilimi ne ka tsaya kana gaba akan shi, ko kuma ka rika ganin cewa wani ya kawo sabon abu. Alal aqalli in kai ka tahi akan yi, to wanda bai yi ba zakka aibata shi, bidan ka sai yana da hujja, ba a jahilci ba yake. Wanda bai yi kuma shi ma baya ma wanda yake yi ba abin nan aibatawa ba, saboda ya san sabanin yana da asali yana da tushe. Sabanin wani sabanin da bai da asali bai da tushe. Al-Imam al-Muhallab al-Maliki yake cewa hujjatu wal hujjatu lahum anna hadha kana fi awwal al-islam yadullu ala anna waqt at-tahajjir fi waqt an-nafila. Al-Imam ai ga su dai mun ga hadisan suna nan, zaka yi mamakin cewa to ya akai su wanda suka tahi akan cewa ba a yi manyan sahabban nan da su Malik da sauransu ina hujja? Bayan ga hadisi kyarara annabi ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib, hamma kuma ga wani hadisin da ke karawa shi sun tahi akan cewa wannan a farkon musulunci ne dan ya nuna musu cewa lokacin haduwar rana shine lokaci kaza. Fi hazal waqti qadin qada bi maghribi shams, cewa lokacin haramcin sallah ya yanke daga shafaki ya bace, nafila ta halitta da sallar farilla. Sannan mutane sai suka lazumta da gaugawa zuwa farilla, dan saboda kada ayi jinkiri zuwa ga sallar farilla gami da lokacin ta na hakika. Me hujja sai idan muka ce mu ba ma mutane damar yin tasaddu zari'a ne? Mun sani cewa ita sallar farilla afdalul a'malu as-salatu fi awwal waqtiha, mafifitan aiki sallah a farkon lokacin ta. To in muka ba ma jama'a cewa damar daga an kiran sallah magariba da isha ko tsakanin kiran magariba kafin a tada sallah kowa ya raka'a bi, to wannan zai bayi da mu zuwa ga mu jinkirta ita mu barta lokacin ta na farala ya wuce ya shige. Shine hujjar su. Yace wa yaktalifu amrun nasi, lamarin mutane ya sha bamban wajen gaugawa zuwa gare ta, saboda magariba la yukilu alal amma wal khasa, da jahili da masani dubban wanda lokacin ta yake bace mishi, da ma sauran wasu lokuta ko lokacin su yana iya rikice ma in ba malami ba. Wa fiha muhla hatta yusahikum lokatu, a cikin ta akwai dan lokacin da ake jinkiri har a tabbatar da lokaci ya shiga. To shi yasa aka halitta yin ruku'u kahinta, dan saboda a san cewa lokaci ya shiga. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa lam yaf'aluha ahadun ba'd as-sahaba, ba wanda ya aikata ta bayan sahabbai. A aridatul ahwazi bi sharhi jami'i tirmizi yace malaman mu sun yi sabani akan huska guda biyu, mafi ingancin magana ta malikiya la yustahabbu ba a san su mu a gare mu. amma ce wa sahihu indal muhaqiqina, amma tabbatacciyar magana mafi inganci wajen malamai masu tabbatar da ilimi cikin malikiyar ma ce istihbabu ha mustahabbi ce a cikin raudatu talibin ya kawo ce illal ahadisu sahiha fi zalik. Ibn al Arabi yana cikin muhaqiqin inna malikiyya. Allah mushi rahama yake cewa saboda hadisai ingantattu a ciki, daga ciki hadisin da muke magana akan shi da hadisin Anas cewa mutane sun kasance idan mai kiran sallah ya kira sahabban annabi suna gaugawa sallallahu alaihi wasallam zuwa su kowa ya samu gimshikin da zai sallar nafila har annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto, suna sallah a haka raka'a biyu idan bako idan yazo zai shigo masallaci yayi tunanin cewa an kare sallah saboda yawan wanda ke sallatar wannan raka'o'i guda biyu kafin magariba, wanda Bukhari da Muslim suka huddo wannan. Ibn al-Arabi yace mustahabban su a malikiya ma shi yahi ya gabata a cikin horgon abin nan littafin al-azan wali abi daud a hadisin abi daud yake cewa sallaitu raka'ata nayi sallah raka'a guda biyu inji Anas kafin magariba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala sai ce al-Mukhtar qultu li Anas, nace ma Anas bani labari arakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganku kuna yi, yace na'am ra'ana ya ganmu. Falam ya amuruna wa lam yanha bi umarce mu bi hana mu ba, kenan yake takaririya ce sunna ce takaririya, kuma ga ta gamu ta karu da can sunna kauliya ta baya da take cewa sallu qabl al maghrib sallu qabl al maghrib, ya umarce su kuma ya ga suna yi ya abin nan. An rawato daga Abdurrahman bin Auf yace mun kasance muna sallatar su, haka nan muhajirai sun kasance suna sallata su, haka yake cikin sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala, kamar yana nihin awul aksar minhum, mafi yawaicin su cikin sahabbai ba yana nihin su duka ba, dan mun ga sahabban da basu abun nan basu sallatatta. Na 35 ne muka gani ko babu na 35 ne a wanda muke kai da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ke cewa karahiyata, a wajen da yake cewa karahiyata an yi ta kizan nasu sunna gudun kan mutane su dauke ta sunna a cikin hadisin da muka gani wa a ƙarshe cewa sallu qabla al-maghrib, da yace liman sha'a gudun kan mutane su dauke ta sunna. المحب الطبري يكيتشا لم يرى نفي استهبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بها بما لا يستهب. الإمام من الطبري قدابي الإمام الطبري المفسر وأنا سننيني أنت المحب الطبري كما ببن ما لمن حديثيني ببن ما لمن فكهني وأن ديكي دا أحاديث الأحكام بأي كمان ناشب. يكي لم يرى نفي استهبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا سيبا يعني أنهم كولي مستحبا چنتبا دم بزي أمرتبا أبن دبا مستحبي با. يكي بل هذا الحديث بروانا حديثن min aqwal adilla ala istihbabi, yana daga cikin mafi girman dalilai masu ƙarfi akan cewa mustahabbi ce. Ma'anar da yace sunna ce yana nihin shari'a da kuma dariqa lazima ta tilas, ba sunna ba da ta kasance sabanin abin nan fiqhu ko kuma sunna da ta kasance sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma an yi umarni ai mun ga cewa sunna ce, kaga dokan mustalahat a ba su matsayin su, ka ba ma kowanne mustalaha matsayin shi a lokacin da aka fade shi, a lokacin da aka fade shi yana da ba da tasiri wajen fahimtar nasin malamai da kuma nasin annabi alaihi salatu wassalam da magabata. Dan nan kaga yace gudun kan mutane su dauke ta sunna, idan kace sunna ta usulul fiqh a lokacin su ba amma karkasa ba sunna da mustahabbi da wajibi da kaza, in kuma kace karahiyata ayi ta kaza na sunna sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, bai kuma tunda yayi umarni ai sunna shi ce an ce ka su rike ta sunna, abin da yake ni dai kada mutane su dauke ta sunna ce lazimatul ittiba, sunna wadda take wajibin abi wadda tilas ne a aikata. Wa ka'anna al-muradu kama abin da yake nihi rage mata martaba da rage mata daraja bata kai farilla ba. Shi yasa wasu daga cikin malamai da dama cikin malaman Shafi'iyya suka sa ta cikin rawatib, wasu kuma sun yi gyara akan cewa ba rawatib bace wato ukiba, an biyo bayan sa akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nace akan ta ba, ya gabata zance akan ta mubassat a can abwabul azan. Ina ganin zan mu takaita abin da muka faɗa dai duk saboda baban na gaba hadisin shi ba zai karanta ba, yana da tsawo da yawa. Abin da muka faɗa dai Allah ba mu na dan shi na kuskure, Allah madaukin sarki ya mana ganhar. To shine ko baban ƙarshe go a cikin kitabu din. To inda mun ci ne mun kai. Da hadisin ba san shi ba, ina ga mun wuce shi hadisin, in mun wuce shi ta karace za a yi ba lahiye mu karanta shi. Barka mu karanta shi. babi na 36 saboda gaba sabon kitab ne kan mitsa kasakiya salawatun nawafil jama'a baban dake bayanin sallan nafila cikin jami'i cikin jama'a zakarahu anas wa aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam anas da aisha suka ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 1185 al-imam yake cewa haddasani ishaq haddasana yaqub ibn ibrahim haddasana abi an ibn shihab qala akhbarani mahmud ibn rabi al ansari annahu cewa shi mahmud ibn rabi aqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hankalci annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami ya hankalci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kananan sahabbai wa aqala majatan majha fi wajhihi ya hankalci wani tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a huskar shi min bi'irin kana fi darihim daga wata rijiyawa da take a cikin gidansu annabi alayhi salatu wassalam yayi tohi a cikin rijiyar su ma'ana ran saboda albarkar ta mun sani cewa tohin annabi ma sallallahu alaihi mutabarrukun bihi ana tabarruki da shi ba wai tohi ba haka kawai na adatan a annabi yayi tohi cikin rijiyar da ke gidansu saboda sa mata albarka kuma wannan sai zama na sharaf ne da daraja a gare su to wannan tohin da annabi ya shiga yayi ma rijiyar su da hankalin shi ya hankalta yana dan shekara 5 ya hankalci wannan wanda hadisin can mun karanta shi can harkon sahih al-bukhari hadisi na 1186 al-imam ke cewa ci gaban wancan hadisin ne fa za'ama mahmud sai mahmud ya raya annahu sami'a itban ibn malik al-ansari nan za'ama kawai ma'ana qala yace dan saboda za'ama tana zuwa galibi akan abinda ake rayawa ba na gaskiya ba za'ama allazina kafaru allan yubashu kafurai sun rai cewa ba za a yi tashin kiyama azza'am yana zuwa akan magana da batta da tabbas to amma nan kawai kala kuma lokaci tana zuwa da ma'ana kala kawai nan kala take ne annahu sami'a itban ibn malik al-ansari yaji itban ibn malik al-ansari wa kana mimman shahida badar yana cikin wanda sun halarci badar ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa kuntu usalli li qaumi bi bani salim na kasance ina sallah ga mutane na bani salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadin yana shiga tsakani na da tsakanin su wani babban kwari idza ja'atil amdar idan ruwan sama ya zo fai shiku alayhi istiyazu hu sai ketare shi ya bani wahala kibala masjidihim wajen masallacin su idan aka yi ruwa wannan katan kwarin dake tsakani na da su in ketara in je masallaci yana da wahala faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu nace mishi inni ankartu basari ya ma'aikin Allah naki idona ba irin na da bane ganin shi ya fara shan baya wa innal wadi allazi bayni wa bayna qaumi kwarin nan dake tsakani na da mutane na isilu yana zubo da ruwa yana da zarmu idza ja'atil amdar in an yi ruwan sama fa shiqqa alayhi istiyazu yana bani wahala ketare shi fa wadittu annaka ta'ati nayi gurin a ce ya ma'aikin Allah ka zo fa tusalli min baiti kai sallah a gidana makanan wani guri a takhazuhu musallan in rike shi gurin sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'afa aluzan aikata fagada alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun sabko wa abubakar da abubakar ba ar mashtadda nahar bayan rana tayi tsani fasta adan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azintu lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mi izini na bashi izini falam yajlisa ta qala bai zamna ba sai da yace aina tuhibbu an usalli min baitika ina kake so in maka sallah a cikin dakin ka a cikin gidan naka fa ashartu lahu ila al makan allazi uhibbu an usalli fihi sai ya mun nuni zuwa ga gurin da nake so in yi sallah a gare shi nan malamai suka ce yana da kyakkyawan tarbiya da kyakkyawan sanin da awa annabi alayhi salatu wassalam abin da ya kawo shi shi zai yi nan gurin mutuna nan da ya gayyace shi sallah ya ce ka zo ka mun a gidana yana zawwa ana gaisa babu wani abin da ya sawa tabbas ya gayyace su ya shirye wani abinci da abin da zai tarbe su da shi amma ba shi za a fara ba tunda ba shi ya kawo su ba amma kuma sai mu ga a wani sahabin can da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aikin Allah mu je gidana na shirya muku abinci yana zawwa kuma sai aka fara da abincin dada bayan an gama yace mu tashi in muku sallah kenan ka gani anan annabi sallallahu alaihi wasallam fiqhun gabatar da abin da ya kamata a gabatar da jinkirta abin da ya kamata a jinkirta nan sallah suka zo shi yasa daga zawwa ana gaisa yace ina ne kake so in muku sallah sai an gama tarda wani abu zai taho me yasa dan ka aje wani abu ya gitto abin da aka zo dan shi ba a yi shi ba yace fa asharatu ila al makan allazi uhibbu sai na nuna mishi gurin da nake so an usalli fihi in yi sallah a gurin fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa kabbara yayi kabbara wasafana wa ra'ahum kai sahu bayan shi fa sallar raka'atayn yayi sallar raka'abi summa sallama ya sallame wa sallamna hina sallam muka sallamci hikacin da ya sallamci fa hasabtuhu an yusna alahu yace fa habastuhu kai sai na rike shi an yusna alahu a aikata mishi wani abu fa sami ahalu dar kenan na tsaya da annabi cewa kuma bayan an yi sallar ma'aikin Allah a tsaya ko wani abinci da nace ayi fa sami ahalu dar sai ƴan gidan suka ji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidana duk makwabta suka yi cewa yau fa a unguwar ala fa habastuhu ala aha ala khazirin nan bai kama ni shi ba a wannan ruwaya ala khazirin akan kabaki nau'i na abinci wanda za a aikata mishi yace fa sami ahlu dar sai yan gida duka suka ji da makwabta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidana fa saba rijalun minhum mutane da yawa suka yi ta kwararawa hatta kasura rijalu fil bayt yadda jama'a suka yawa a cikin gidan yadda gidan ya kasa amshe su dan saboda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi wata unguwa an ce yau yana unguwa guri kaza fa qala rajulun minhum sai wani mutum yace ma fa ala malikum me ya samu malik ban ni ganin shi la arahu ban gan shi ba fa qala rajulun minhum wani mutum yace zaka munafiqu ai wannan munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasulahu bai san Allah da manzon shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqul zaka kakka hudu wannan magana ala tarahu qala la ilaha illa Allah yabtaji bi zalika wajh Allah baka gaba yace la ilaha illa Allah yana neman yarda Allah da ita fa qala sai ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi ne mafiya sani cewa dan Allah ya faɗa ko kuwa amma nahnu fa wallahi ma narauddahu yace amma wallahi mu muna ganin kaunar shi wala hadisu ko kuma hira shi illa ilal munafiqina kaum munahukai yake ma abukan shi ge da hucin shi ya jawo makan shi tuhuma duka munahukai ne abukan nashi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai yake cewa inna allaha qad harrama alan nari ka sani cewa Allah ya haramta ma wuta man qala duk wanda yace la ilaha illa Allah yabtaji bi zalika wajh Allah wanda ya fade ta dan Allah ya kiyaye haƙoƙinta qala mahmud yace fa hadastu a qauman fihim abu ayub yace sai nayi zance da wasu mutane cikin su na ba su labarin wanda ko abu ayub a cikin sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam fi gazwatihi allati tufiya fiha cikin yakin shi wanda ya rasu a ciki da Yazid ibn Muawiya alaihi bi ardur rum yana can a gasar rum fa ankaraha alayya abu ayub sai abu ayub ya muni inkarin wannan kissa qala sai yace wallahi ma azunnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma qulta qad wallahi banni zatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada abinda ka fada da dai fa kabura zalika alayya wannan abiyan muni girma yaji tsananin abin faj'altu lillahi alayya in sallamani hatta aqfula min gazwati na sanya alqawli a gare ni cewa in Allah ya warkar da ni ya huto ni a yakin nan lahiya na komo daga yaki na ana asala an ha itban ibn malik in tambayi itban ibn malik in wajatu hayyan in na same shi da rai inda shi mai bada ita wannan mahmud yana bada wannan kissan ne wannan labarin abin da ya faru ne a yaki kuma wanda yake nan sai ya ce mishi wannan magana da ka faɗa tunda shi yaro ne ban tunanin annabi ya faɗi wannan magana to yake ta fatan wannan yakin ka Allah kashe ni mu komo in samu itban da rai wanda aka yi abin gaban shi ya wanke ni fi masjidi qaumihi a masallacin mutanen shi yace fa kafartu sai na komo fa halatu bi hajjatin aw bi umra sai nayi dauki harami haji ko umara summa sirtu sannan na tayi hatta qadamtul madina haida na jima madina fa ataitu bani salim sai na zo ma bani salim fa iza itbani shaykhun a'ama sai ga itbani ya tsuho sosai ya hayya makabce yusalli li qaumihi shi yake ba mutanen shi sallah falam ma sallama min salati ayin da yana sallamewa ga sallah sallamtu alai sai nayi mushi sallama wa akhbartuhu man ana na bashi labarin wane ne ni tunda ya makabce ya tsuho sosai summa sa'altuhu an zalika alhadisa sannan sai na tambaye shi gami da wannan hadisin tunda ya fada an nuna cewa da wuya in annabi ya faɗi wannan magana an sa shakku yace fa hadasanihi kama hadasani awwal marra yabbani hadisin kama yadda ya bani shi da farko kenan ya wanke shi cewa yadda ya fada haka ne babu wani abin da ya mance a ciki nan gurin abin da ya kawo babu salatul nawafil jama'a sallan nafila jami'i kaga da suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya jami'i ne suka yi wannan sallan nafila yake cewa ammal ba'isul ladzi ala zalika faqila istashkala innahu qad harrama ala nar menene sababin da yasa shi yayi iskalin yace mishi wannan magana ban tunanin annabi ya fade ta me yasa iskalin da ya gani a ciki cewa Allah ya haramta wuta ga duk wanda yace la ilaha illallah saboda zahirin shi cewa masu saban Allah ba za su shiga wuta ba wannan ko ya saba ma ayoyi masu yawa hadisi masu yawa shahararru cikin hadisin shafa'a wanda wasa sai sun shiga wuta ne Allah zai bada umarnin annabi je ya cece su ga su malamai su yi ceto shi ma Allah a ƙarshe ya yi ceto kenan yake nuna akwai wanda suka shiga wuta cikin wanda yace la ilaha illallah kenan shi yasa da yace mishi annabi ya ce duk wanda yace la ilaha illallah Allah ya haramta mishi wuta shi yasa yace wannan magana taka da wuyan annabi ya faɗe ta yace sai dai huskar da za a hada kansu shine cewa haramta shiga ta har abada shiga ta dawama wannan ko ya dace da abin da yazo cikin ruwaya ta itban wannan wanda ta gabata wanda muslim ya huddu ma'ana cewa Allah ya haramta wuta ma'ana dawama a cikin ta amma masu saban Allah su shiga wuta wannan har su fito da cito wannan sananne ne. A cikin wannan hadisin akwai fa'idodi masu yawa wanda da yawan su sun gabata cikin babul masajid fil buyut wa fiha ma tarjama lahu. A cikin nan akwai abin da Bukhari ya kulla tarjama akan shine sallan nafila cikin jam'u kamar yadda muka gani. Kuma cikin hadisin akwai fa'idodi cewa mulaqafatun nabiy lil atfali, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausasawa da kuma mulaqafa ga yara yara kanana, kaga yadda Imam Mahmud ibn Rabi wa zikrul mar'a ma fihi min al-illa mutaziran, kuma mutun ya ambaci abin da ke tare da shi saboda kawo uzuri, kaga ce mushi yayi ido na ankartu basari, ban ganin ido na na kishi, wa dalabu aynul qibla, da kuma neman wajen al-qibla, kuma da gurin da mutun zai yi mushi sallah ya huta daga wannan guri, wa annan naha in istidarar rajul makanan, cewa mutun ya riki gurin da zai rika yin sallah a matsayin guri na har kullun, wannan a masallaci aka hana. Kuma cikin shi akwai aibu ga wanda ya takhallufi game da halartar guri na manyan mutane, gashi babban mutum ne an ji labarin cewa ya zo ka bari ka yi asara wannan baka je aka ribaci abin da zai fada tare da kai ba karaman asara bace, shi yasa wannan mutanen da suka ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo busu tsaya ba, ai za a ba su labarin cewa a yace kaza amma suka zo da gauga su ji gaba da gaba. Yace wa anna min aibi bima yuzhiru minhu la yudi igaibatan, yace bayyana abin da yake tare da mutum saboda maslaha ba giba bace, dan nan gashi sun faɗa abin da suka sani tare da ita wannan mutum da suka ce Malik cewa ya kasance tare da munafukai, da sauran fa'idodi da dama da ya kawo. Warhilati fi talabi ilmi ghairu zalika, ciki akwai bulaguro saboda neman ilimi, saboda wannan duka da suka taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam su ji ilimin da zai bada ne mi zai huto daga bakin shi. Babu na gaba, babu tadawu'i fil bait, baban nafila cikin gida. الإمام البخاري كتب حديثي ندبو إليه تمانين دبقوي. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله أن نافي بن عمر أن ابن عمر قال كتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبسوا كتب اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا كسان ياما داكونم كوانا أبوان كسونا صلو لنكو كادا كوري كيس أماس أما كبرتا سيتي تابع هو عبد الوهاب عن أيوب. Abdul Wahhab ya mushi mutaba'a, ma'ana Abdul Wahhab Saqafi ya mushi mutaba'a daga Ayyub. Wannan mutaba'a al-Imam Muslim ya huddota daga Muhammad ibn al-Musanna, yake cewa sallu fi biyutikum wa la tattakhuzuha quburan, ku yi sallah a cikin dakunan ku kada ku riki dakunan naku su kasance muku makabarta. Yace al-Imam Ibn al-Mulaqin yace ya gabata cewa karahiyatu salati fil maqabir, karhancin yin sallah cikin makabarta. Wannan mutaba'a kamar da aka faɗa Muslim ya huddota. Yace abin da yasa wa hadha al-hadith min at-tamsil al-badi', a cikin wannan hadisin akwai tamsil al-badi', saboda ya kwatanta ɗakin da ba a sallah cikin shi da makabarta, wanda bai yiwa a kwana cikin shi ba tare da ibada ba. Wa tashbihu an-na'imu bil-layli kulluhu bil-mayyit, kwatanta mamaci da mai barci da dare a cikin barci mamaci ga wanda ya kasance bai sallah kenan. Gidanka an baka sallah misalin da kai da matacce diddaye ne wanda aikin shi ya yanke gami da aikata alkhairi. Ibn Umar dan Khattab yake cewa salatul mar'i fi baitihi nuran fanuwiru biyutakum, sallan mutun a cikin gidan shi haske ne, ku rika haskaka dakunan ku. Salaf sun kasance hunaka anil una fi ma'ana, suna faɗa cewa almuradu annafila aw alfard, nafila ake nihi ba farilla ba, ma'ana sallan nafila cewa mutun ya rika yin ta a cikin gidan shi kai da ya riki gidan makabarta. Na zama takaita abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada ni kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi.